Sine kanongana tabama na inges bankwana chema sekin samo gwaran kwana kai momo mosa nan kwero tabase na buga kaman kwallo emana mun sama abun kallo ni da kali mun sama abun kallo na ci kwankwan kwankwan gafara gafara musa da kali to hatara hatara mun shigo da million goma sha tara your boyfriend is bugging my dad da bara ta ce da ta ka tama na kamun na hankara ta sama samara kamun na hankara ta kuma damfara ta ce musa I want to see you in camera. Nace haba malama aiko an mata kwatance zata dawo dan ko ta bata ku fit da wayan ki man dan mata bata kina da number haba ko haban ki shiyar ki ce ko kina da bi shiyar ka ce dan mun ga ki hauka ce ta gigi ce bonno ka tana America musa da kali ci ya mun sai an buga sautin da banne da sauran to ku kira haba ya sonan to nace kwankwan gafara gafara musa da kali to ai sai kun ga kalan fari ne ko banki fito da camera ku shira dai yana nan zuwa hanu sama kai akasa fit the wayang kira mana haba hanu dai a sama kai akasa fit the waya kira mana haba hanu dai a sama kai akasa fit the waya kira mana haba hanu dai a sama kai akasa fit the waya kira mana haba
haba
ramana bawa dai a sama kai a kasa fit the waya kira mana haba hanu dai a sama kai a kasa fit the waya kira mana haba 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 ramana bawa
a sama kai a kasa fit the waya.
One, five,